بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل صلاة الضحى مستحبة فأكثرها ثمان ركعات.
فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. Cikin bayani dangane da abin da ya shafi sallah ta wadduha. Sallah ta wadduha wanda ake yin ta, wanda Maliki alaihi salatu wassalam ya kudaitar a kanta, ba a hadisi ɗaya ba, ba a hadisi biyu ba, ba a hadisi uku ba, a cikin hadisai waɗanda suka tabbata a cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai na sunna ta Maliki sallallahu alaihi wasallam. Maiki alaihi salatu wassalam ya ce salatul awwabin hina tarmadul fisal. Za mu karanta shi insha Allah ta'ala hadithin Zaid ibn Arqam, wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa, haka al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da waɗansu daga cikin malamai. Malam ya ce salatul duha mustahabbatun, sallah ta walluha mustahabbi ce, ana so bawan Allah musulmi ya yi ta ba sai dattijo ba wanda ya gitta shekara 50 ko shekara 60. Duk bawan Allah musulmi ana so ya zamanto ya saba wa kanshi salatul duha, saboda Maliki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ibn Adam salli arba'a raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu, ka sallaci raka'o'i guda huɗu a farkon yininka, ni kuma zan maka maganin yininka baki ɗaya. Duk wata ɗawainiya ta wannan yininka sallama komai a hannuna, ni zan jibinci lamarin. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin hadisi Qudsi, wanda al-Imamu Abu Dawud da waɗansu daga cikin malamai suka fitar da wannan hadisi na Nu'aym ibn Hammar ko Ka'ab ibn Ujra ko Ubay ibn Ka'ab. Na'am. Wa aktharuha thamanu raka'atin, wato mafi yawan adadin raka'o'i na salatul duha su ne raka'o'i guda takwas, su ne mafi yawan adadin raka'o'i da ake na salatul duha, saboda ya tabbata ranar da Maliki sallallahu alaihi wasallama ya buɗe birnin Makka ta zamanto gari na musulmi, a wannan rana Maliki alaihi salatu wassalam ya sallaci raka'o'i guda takwas da wallaha, kamar yadda hadisin Ummu Hani wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da haka. Na'am.
Wa tahiyyatul masjidi wa hiya raka'atani qabla an yajlisa ولا تفوت بالجلوس وقيام رمضان وهو 23 ركعه بالشفع والوتر.
نعم اوه تو wannan اكثر ركعات صلاه الضحى سوني ركعوي guda 8, amma aqalluha sunni rak'atan, rak'oi guda 2 wanda Maliki alaihi salatu wassalam ya fada a cikin hadisi yana bayani dangane da abin da ya shafi, wato kowane ɗan adam an halitta shi ne akan gaba kuwa 360, sannan kuma kowata gaba cikin waɗannan gaba kuwan 360 ana neman yayi sadaka wanda zai fansar da ita daga wuta a kowata rana. To Maliki a cikin hadisin Abu Dharr ya ce wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, wato raka'o'i guda 2 da bawan Allah musulmi zai sallace su a lokacin wadduha, wato sun isar mai kambacin waɗancan azkar da zai yi su istighfari da sauransu wanda Maliki ya ambata a baya. Idan mutum ya raka'a 2 tal a lokacin wadduha, to za a kankare mai dukkan waɗannan gaba-kuwan nashi gabaki ɗaya 360, za a rubuta mai ladan tamkar ya yi sadaka da kowata gaba. Wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunna ta Maliki. Wa tahiyyatul masjid, sannan kuma yana daga cikin abubuwan da ake so bawan Allah musulmi ya saba yin su cikin salloli na nafilfili. Tahiyyatul masjid, gaishe da Ubangijin masallaci. Idan bawan Allah musulmi ya shigo masallaci kafin ya zauna, to ana so yayi sallah ta nafila raka'a biyu. Wahiyar raka'atani su ne raka'o'i guda biyu ake yin su qabla an yajlisa kafin bawon Allah musulmi ya zauna a cikin masallaci. Wala tafutu bil julusi, wato waɗannan raka'o'in guda biyu wanda ake ce da su tahiyatul masjidi, lokacin su baya hucewa saboda mutum ya zauna a masallaci. Idan mutum ya shigo masallaci yana shigowa sai ya zauna, bayan ya zauna sai wani ya tunatar da shi ya ce to ai akwai sunna wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarce mu da yinta idan muka shigo masallaci kafin mu zauna. Mazala ce idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini, hadithan Abu Qatada wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Zala ce idan kowane ɗaya daga cikinku ya shigo masallaci to kada ya kuskure ya zauna har sai yayi sallah ta nafila raka'a biyu. Wato shigowar da yayi masallaci dan ya huta ne, ya shigo ne saboda yayi karatun Alkur'ani, ya shigo ne saboda yayi karatun sunna ta ma'aiki, ya shigo ne saboda wato yayi salatul layli ko salatul nahar da sauransu, to kafin ya zauna dai ana so yayi sallah ta nafila raka'a biyu. Sawa'an muhadara ce ya zo saurara akwai waɗansu durusu da ake bayarwa a cikin masallaci, to idan ya shigo zai yi sallah ta nafila raka'a biyu ba tare da wato an keɓance yin wannan nafila ba da wani lokaci daga cikin lokuta. Duk lokacin da bawan Allah musulmi ya shigo masallaci wannan salatu tahiyatul masjidi zai yi ta. Na'am. Wa qiyamu ramadan, sannan kuma ana son yin sallah ta nafila a cikin watan Ramadan, ta ce qiyamul layli a cikin darare na watan Ramadan, wannan ana so saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kudaitar akan qiyamul layli cikin watan Ramadan, ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dukkan wanda ya qiyamul layli a cikin kwanaki a cikin darare na watan Ramadan saboda imani da Allah da kuma neman lada a wajen Allah, to an gafarta mai duk abin da ya gabata na laifinsa, duk abin da ya aikata na laifin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai shi. Da haka qiyamul layli a cikin watan Ramadana mustahabbancin ta ya doro akan qiyamul layli a wajen Ramadana, amma hatta a wajen Ramadana ana son bawan Allah musulmi ya dinga yin qiyamul layli, ya tabbata cikin sunna ta ma'aiki. Da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man qama bi ashri ayatin kutiba min alqanitin lam yuktab min alghafilin, dukkan wanda ya qiyamul layli ya karanta ayoyi guda goma a cikin wannan qiyamul laylin nashi to ba za a rubuta sunan shi ba daga cikin gafalallu, wanda Allah ta'ala ya ce wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri min alqawli bil ghudwi wal asal wala takun min alghafilina, qiyamul layli da mutum zai yi ta ya karanta ayoyi guda goma cikin qiyamul laylin nan tashi, to za ta sa a shafe sunan shi daga cikin waɗanda suke gafalallu. Mazala ce wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min alqanitin min alqanitin, wato dukkan wanda ya qiyamul layli ya karanta ayoyi 100 a cikin wannan qiyamul laylin nashi, ya diba wata sura wanda take dauke da aya 100 ko aya 100 da wani abu irin suratul kahfi, ko ya diba irin suratul shu'ara ya kasa ta gida biyu, ko suratul safati, ko suratul yasin ya dauki wata sura kuma bayan suratul yasin din yake qiyamul layli da ita, to za a rubuta sunan shi daga cikin bayin Allah masu tsantsanta biyayya ga Allah wanda annana Maryam tana daga cikin su. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين, to shi ma bawan Allah musulmi wanda yake qiyamul layli da raka'o'i guda da ayoyi guda 100 za rubuta shi cikin wadanda suke alqanitina ne, to dukkan wanda yake qiyamul layli fa a cikin qiyamul layli din nan ya karanta ayoyi 1000 to za rubuta sunan shi daga cikin almuqaddirin. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba min almuqaddirin, za a rubuta shi daga cikin masu jibgin ladaddaki wanda zai tanade manyan ladaddaki wanda zai ci moriyarsu a gobe kiyama. To da haka cikin watan Ramadana ana so bawan Allah musulmi ya dinga qiyamul layli ya raya waɗannan dararen da qiyamul layli raka'o'i biyu ne zai yi raka'a hudu ce raka'a shida ce raka'a takwas ce goma ce sama da goma ce to man yanda malamai suka yi bayani akan halaccin karawa akan raka'a goma sha biyu a da yawa daga cikin jumhurin malamai sun tafi akan halaccin haka wa huwa 23 raka'atan bi shaf'i wal witr wato qiyamul layli a cikin watan ramadan ita ce raka'a 23 ake yin ta idan aka hada da shafa'i da witri in ban da shafa'i kenan raka'o'i guda 20 ake wato wannan shine abin da Ubay ibn Ka'ab ya kasance yana yi wa sahabbai na ma'aiki da waɗansu daga cikin tabi'ai a lokacin Umar ibn Khattab Ubay ibn Ka'ab bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya a zamanin shi dama qiyamul layli cikin watan ramadan da aka yi da jama'a duka ɗan kwanaki ne tsirari ba su wuce kwana uku ko kwana hudu ba abin sai aka tsaida shi saboda ma'aiki ya ce ina jin tsoron in ci gaba da yi muku a fardanta ta akan ku idan aka fardanta ta akan ku kuma za ku gajiya daga yin ta to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya daina yin ta amma a matsayin ta na sunna yin ta yana nan a matsayin ta na sunna ne to bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koma ga Allah Khalifa Abubakar Allah Ta'ala ya kare yadda da shi ya jagoranci al'umma tsawon shekaru biyu to a lokacin sa ba a yin wannan qiyamul layli a cikin masallaci ba a yin ta tare da limami guda a zamanin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kamar yadda as-Sabbi yake cikin Sahih Bukhari haka al-Imam Malik ya kawo shi cikin littafin Muwatta da ya fito ya tardo jama'a ya gansu a rarrabe يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل اتو عمر بن الخطاب يا فتوران غادي cikin dare cikin darare na ramadan ya tarar da mutane a cikin masallaci wancan yana sallah shi da wancan yana sallah mutum biyu a bayan shi wancan yana sallah mutum uku a bayan shi masallaci ya doki kowa Sai mure ce ina ganin huwa waɗannan al'umma waɗannan dandazo na jama'a da suke sallah a masallaci da a ce zan tattara su zamanto sun yi sallah a bayan limami guda to da hakan din zai fi shikenan fa jama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab sai Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yace to daga yau da ku zo ku duka ku zamanto mamu Ubay ibn Ka'ab shi zai zamanto limami ya nada shi a matsayin limami wanda zai jagoranci al'umma a qiyamul layli cikin watan ramadan yana ana nan wata rana cikin dare hallo Umar ibn Khattab ya fito ran gadi da ya zo masallaci ya ji masallaci ya yi tsit a cike kawai sauraron karatu ake na Ubay ibn Ka'ab ce ne matil bid'atu hadhi ce madalla da wannan sabon abu wannan sunna da aka rayar da ita wato sunna ce ta zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam amma da ta zaman to ba kuwa saboda a lokacin Abubakar kwata-kwata ma ba a yi ta ba a lokacin Umar kwanakin baya din ba a yi ba sai a wannan gamin ne to dan haka yin qiyamul layli a cikin watan ramadan to a wannan lokacin Umar ibn Khattab wato saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam raka'o'in nan goma da yake ko raka'a 12 nan da yake to ba yanda za a yi a ce mamun da suke sallah a bayan Ubay ibn Ka'ab za su iya jurewa tsayi wanda ma'aiki zai yi ta da haka sai Umar ibn Khattab ya ce a karawa abun ruwa maimakon a maida ta raka'a goma irin ta ma'aiki wanda shi ma yana yi kafafuwan shi suna kumbura idan aka ce za a yi wa waɗansu daga cikin tabi'ai sai ma su daina zawa masallaci da sai ya ce a karawa abun ruwa a karawa adadin raka'o'in sai kuma a yi karatun sai ya zamanto ana yin raka'o'i guda 20 ana ƙara raka'a uku bayan ta shafa'i da wuti ana nan aka ci gaba da yin wannan raka'o'i guda 20 a zamanin Umar ibn Abdul Aziz Allah ta'ala ya ji kansa da rahama da ya zo shi sai ga a lokacin nan raka'o'in nan guda 20 da ake yi karatun da ake a cikin kowace raka'a zai jigatar da talakawan shi shima a lokacin sai ya ce a karawa abun ruwa sai ya maida ta raka'a 36 ya zamanto ana yin raka'o'i 36 a kowane dare cikin darare na Ramadan tun daga raka'a 12 ta tashi ta komo 20 ta koma 36 shi yasa malamai da dama sun yi rubutu akan halaccin wato kare akan raka'o'i guda 12 akan raka'o'in ma'aiki, saboda ayoyi na Al-Qur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ya fada sun zo su ne mutlak. Allah ta'ala ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawna wa idha khadabahum al-jahiluna qalu salaman wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Allah ta'ala yace inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Umar ma'aiki alayhi salatu wassalamu an mai tambaya ma tara fi salatul layli fa qala salatul layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum subha salla wahidatan tutiru lahu ma qad salla. Wato waɗannan ayoyi da wannan hadisi suna nuni akan cewa iya abinda ake bukata ga bawan Allah musulmi shine ya zaman to kaso mafi tsoka na daren shi yayi kiyamul layli cikin sa. To in ya zaman to in ya doki a kowace tsayuwa a ce yanzu a kaso mafi tsoka zaka yi raka'a 12, zaka doki cewa kowace raka'a zaka kai kusan minti 20 cikin ta. A raka'a 3 kai awa guda, a raka'a 3 kai awa guda, a raka'a 3 kai awa 4 raka'an ce kai awar 12, wannan awa 3 ce ma kai go awa 3 ce ko awa 4 ce kai awa 4 3 sau 4 12 kenan, yi awa 4 ce kai. To zaka fara karfe 10 ma karfe 2 zaka gama. To shi kuma an ce kano qalilan min al-layli ma yahja'una, ka dinga minti 20 ma a kowace tsayuwa, ka dinga minti 30 a kowace tsayuwa awa 6 ce zaka yi. To idan muka dauka dare in yana da kai awa 12 ka ga rabin dare ne kai kiyamul layli, in yana da awa 10 kai lalle ka so mafi tsoka cikin sa, ka dinga yin minti 30 ma a kowace tsayuwa. To akwai wanda zai iya yin wannan a kowane lokaci, in ba waɗanda suka saba wa kansu ba. Yanzu mutumin da ake so ya zaman to ya zo shi masallaci an yi kiyamul layli da shi, yau ka zo kai raka'a minti 30 ya san wancan masallacin minti 15 ake, wancan minti 10 goba sai ka wurwa ba ka ga waɗanda suke sallah a bana ka kore su. Zalla ce ayyuhan nasu inna minkum munaffirin fa ayyukum amman nasa falyujiz fa inna fihim ad-da'ifa was-sayyira wal-marida wal-haja. Dan haka za a kallaci iya buƙatar mutane ne, sai a yi musu gurgudan yanda ba zai zama to an tsananta a kansu ba. Na'am.
والصلاه قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب والعشاء وليس في ذلك تحديد بل يصلي ما تيسر له.
Sannan kuma yana daga cikin mustahabbai as-salatu qabla adh-dhuhri wa ba'dahu, yin sallah ta nafila kafin az-zuhr in ma raka'a 4 in ma raka'a 2, wa ba'dahu da kuma yin sallah ta nafila bayan sallar az-zuhr in ma raka'a 2 in ma raka'a 4, wa qabla al-asr da kuma yin sallah ta nafila raka'a 4 kafin sallar al-asr, saboda hadisin da muka karanta na jiya na Abdullahi dan Umar rahimallahu ra'an sallah qabla al-asr 4, wa ba'da al-maghribi da kuma yin sallah ta nafila raka'a 2 ko raka'a 6 bayan sallar maghriba, wal isha'i da kuma yin sallah ta nafila raka'a 2 bayan sallar isha'i. Malam yace walaysa tahdidun, babu iyakancewa adadin raka'o'in da mutum zai sallata fi zalika a cikin waɗannan ar-rawatib din. Ba za a ce ba raka'a 2 za ka yi kafin az-zuhr kadai, idan ka yi raka'a 4 bai dace ba, saboda 2 ta tabbata 4 ta tabbata, duk wanda mutum ya yi zai samu lada a wajen Allah. Hakanan bayan az-zuhr idan raka'a 2 mutum ya yi babu laifi, haka idan ya yi raka'a 4 kowace ta tabbata. Kafin la'asar idan raka'a 2 ya yi, Allah ta'ala zai ba shi ladan ya yi sallah ta nafila raka'a 2, ba za a ce ba a yi watsi da ita. Haka dai idan ya yi raka'a 4 to zai samu ladan wannan magana ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya yi hadisin Abdullahi dan Umar. Haka bayan magriba in raka'a 2 ya yi, ya tabbata ma'aiki yana yin raka'a 2. In sama da raka'a 2 ya yi, ya tabbata ma'aiki ya ce duk wanda ya sallaci raka'o'i guda 6 bayan magriba ya yi su da kyau, za a rubuta mai ladan tamkaliya ya haji da umara auka ma kala alaihi salatu wassalam. Haka bayan sallar isha'i. Na'am. Bal bari dai yusalli ma ta yassara lahu, ya dinga sallatar abin da ya sawwaka a gare shi, abin da ya ga zai iya yi ya sallace shi. Wannan shine abin da ya kamata mutum ya yi. Na'am.
وسجدت التلاوتي للقاري وقاسر الاستماع.
وسجدت التلاوتي شيكنا kuma malam zai yi bayani akan sujada wanda ake yin ta idan mutum yana cikin karatun alqur'ani yazo wata aya wanda take dauke da sujada wanda ubangiji subhanahu wataala ya umarni da ayi sujada idan aka karanta wannan gurin to yin sujadar wannan ta tilawa sunna ce ko mustahabi ne malamai sun yi sabani akai wadansu suna ganin cewa sunna ce wadansu kuma suna ganin mustahabi ce lilqari sujada ta tilawa ga mutumin da yake karatun alqur'ani mai karatun idan yazo kan gabar to ya sunkuya ya tafi yin sujada wannan mustahabi ne ko sunna ne idan ka zo innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun sai ga tafkiri sujada ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun sai ga tafkiri sujada innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun sai ga tafkiri sujada to guraren da suka tabbata a cikin ayoyin da suka zo a cikin alqur'ani guri 15 kamar yadda shine maganar jumhur kuma guri 11 kamar yadda shine abinda malikiya ta tafa kai to mai karatun alqur'ani in yazo gurin ana so ya zamanto yayi sujadar wannan wa qasidil istima'i da kuma wanda ya zauna yake nufin sauraron mai karatun alqur'ani din akwai wanda ya zauna ya qasidu al istima'a wanda ya zauna yake sauraron alqur'ana akwai kuma wanda shi kuma ba ya qasidu al istima'a bane wani uzurin shi ne ya kai shi irin kana cikin karatun alqur'ani wani yazo ya zauna yana sauraron abin da kake faɗa dalla dalla wancan shi kuma yazo shi iya nazari ne ya kawo shi karatunka muryar ka kawai take kaya amma shi ba wai makasudi yazo ya kara ya saurari karatunka ba inda zaka tashi shi ba zai tashi ba amma shi wannan wanda ya zauna yake sauraron ka in ka tashi shi ma tashi ne to shi wancan wanda yake as-sami'u shi mai ji ake ce da shi wannan shi ko wannan al-mustami'u akwai bambanci tsakankanin as-sami'u da al-mustami'u wanda shi labarin isa ne yake gare shi ba shi yace ka turo mishi labarin ba shi ko wannan yazo ya zauna iya labarin da ya kashi ya tsaya saurara al-mustami'u ake ce da shi yawwala na'am
in kana laqani musalihan lil imamati in kana zakarun baligan mutawaddi'a da ghayra qasiri isma'an nasi wa sala qira'atihi
shi kenan in kana al-qari'u salihan lil imama wato idan wannan mai karatu din ya kasance ya dace da yayin limanci mutun ne wanda ya cancanci limanci bi an kana zakaran ya zamanto namiji ne ba mace ce bace idan ka zauna kana sauraron karatun wata mace in ta karanta ayar da ake yin sujada to ba za ka yi sujada ba saboda mace laysatu salihatan lil imama wa khasatan bangaren malikiya ba ta yi wa mazaje limanci haka nan ba ta yi wa ƴan uwanta mata limanci mun gane da kyau to idan ka zauna kana sauraron karatu na mace idan ta karanta ayar da take dauke da sujada to ba za ka tafi kai sujada ba sannan kuma baligan ya zamanto baligi ne ba wai yaro bane dan karami yaro dan shekara 7 idan yana karatun alqur'ani in yazo gabar da take dauke da sujada to ba za ka tafi kai sujada ba li'annahu laysa salihan lil imama saboda a malikiya bai cancanci ya yi limanci ba inda akwai iyayensa sai a bar iyaye su yi limanci ghayra qasidin isma'an nasi husna qira'atihi sannan kuma shi wannan mai karatu din ya zamanto ba yana nufin ya jiyar da mutane bane dadin muryarsa idan ya zamanto ya zo ya zauna ne a titi kawai saboda yayi karatu ya nuna wa mutane shi mai zakin murya ne mai dadin karatu ne to idan ya karanta ayar da ake dauke da take dauke da sujada ba za ka tafi kai sujada ba saboda yawwa yawwa mutawaddi'an sannan kuma ya zamanto yana da alwala ya zamanto yana da alwalatu wannan mas'alolin guda uku tun daga zakaran baligan mutawaddi'an sannan dukkanin su an yi sabani akai sai mai alwala zai yi sujada idan ya karanta ayar da take dauke da sujada ko ba sai mai alwala ba wannan khilafin ne tsakankanin malamai na musulunci sai namiji idan ya karanta aya ta sujada kana saurara zaka tafi kai sujada ko kuma a hata mace ma tunda dai ayar da ta karanta ita ma zaka tafi kai sujada wannan khilafun bainal ulama haka nan yaro karami shi ma khilafun bainal ulama sai kuma wajen abin da ya shafi manhawar shi wannan mutumin da yake karatu inda ya kasancewa manhawar shi shine dan ya nuna wa mutane shi mai zakin murya ne ba wai dan Allah bane yake karatu to ba za ka tafi kai sujada ba saboda innamal a'malu binniyat niyyar da yake dauke da ita ba niyya bace wanda take mai kyau na'am
wa iddatu sajadatin lati yusjaru laha 11 sajadatan wa hiya ma'ala lati fi an-najmi wal inshiqaqi wal qalami wa thaniyati al-hajj
na'am wa iddatu sajadatin lati yusjaru laha wato adadin sujadu wanda ake yin sujada saboda an karanta wannan ayar da take dauke da wannan sujada 11 sajadatan wato gurare na sujada 11 ne a cikin alqur'ani farko karshen suratul a'raf guri na biyu cikin suratul ra'di guri na uku cikin suratul nahl guri na hudu cikin suratul bani isra'il suratul al-isra guri na biyar cikin suratul kafi haka ne ko cikin suratul kafi ba mu da sujada ko guri cikin suratul maryama sai maryama guri na biyar guri na shida cikin suratul hajji guri na bakwai a to tunda cikin malikiya muke magana guri na bakwai cikin suratul shu'ara a suratul furqan guri na takwas cikin suratul naml guri na tara cikin suratul sajada guri na goma cikin suratul daud guri na 11 cikin suratul fussilat wannan sune gurare guda 11 wanda ake yin sujada a cikin su a malikiya ko wa hiya ma adallati fi an-najm yace to su waɗannan gurare na sujada banda wanda take cikin suratul najm fasjudu lillahi wa'budu ba a yin sujada ana a malikiya to amma ya tabbata mun karanta a hadisi ko walin shiqaqi sannan kuma banda wanda take cikin suratul inshiqaq suratul inshiqaqi can kasa kenan 25 aya idza sama'un shaqqat banda ita ma wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun wal qalami haka banda wanda take cikin suratul alaq kallala tudihu wasjudu waqtarib ita ma banda ita sannan kuma wasaniyatul hajji banda guri na biyu na cikin suratul hajji shi ma anan babu wannan sujada za mu ga cewa sujada gurare guda hudu ne inda malamai suka yi sabani akai za a yi sujada ko ba za a yi ba guri na biyu na suratul hajji ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu alkhaira la'allakum tuflihuna ana akwai sujada ko babu malikiya suna ganin cewa babu sujada hanabila suna ganin akwai sujada da malaman hadisi sannan kuma fadar Allah ta'ala fasjudu lillahi wa'budu ya tabbata cikin hadisai ingatattu cikin bukhari da muslim ma'aiki yayi sujada ana mun gane da kyau malikiya ba su tafi ba akan wannan sujada amma hanabila sun tafi akai wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun mun karanta hadisin abu huraira wanda yayi sujada ma'aiki a cikin wannan sura din sannan kuma kallala tudihu wasjudu waqtarib anan ma ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi sujada na'am na'am
tasali salatul janabati fardhu kifayatin wa qila sunnati wa arkanuha khamsatun al-awwal an-niyyatu ath-thani al-qiyam wa ath-thalith at-takbir wa huwa arba'u takbirat
faslun rabewa baina ma madha wa ma yati insha Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma wannan fasali zai yi mana bayani dangane da sallar gawa idan dan uwan mu musulmi ya fadi ya rasu yana da haƙi akan mu na umai sallah ta gawa saboda wannan sallah din idan muka yi ta mu za mu amfana da wannan sallar da muka yi kuma shi ma zai amfana cudanu in cuda kace idan aka yi shi wanda ya rasu inda aka samu bayin Allah musulmi 40 wanda ba su hada bautar wani da Allah suka mai sallah, to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mai dukkaninsu. Inda suna nema mai alfarma a wajen Allah ko, to Allah subhanahu wa ta'ala zai amshi wannan magana ta su. Sannan kuma duk wani musulmi da zai yi sallar gawa, to za a bashi lada katafare mai girma, mafi karanci shine a bashi ladan da ya kai girman dutsen Uhud. Kaga shi mai sallah ya amfana, sannan kuma dan uwanka musulmi wanda ya fadi rasu ka amfanar rashi. Maiki alaihi salatu wassalamu yace man shahida janazatan hatta yusalla alaiha falahu qiradu wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiradani. Qila ya rasulullah wa man qirad kuma al-qiradani qala mithlu al-jabalayn al-azimayn. To madala ce dukkan wanda ya fito daga gidan shi ya halarci gawa ta musulmi dan uwan shi har aka yi mata sallah, ya je sallah tare da waɗanda suke masallata na wannan gawa, za a bashi wani yanki na lada mai girma. Idan bayan an gama yi mata sallah yana da wani uzuri ya dawo gidan shi, ko ya koma office, ko ya koma shagon shi, ko ya dawo makaranta, to wannan ladan da ya tabbata a gare shi. Amma in ya ga zai iya biya har a kai ta makwancinta abin da ya ta a cikin kabarinta, to zai samu lada manya-manya guda biyu, ladan yi mata sallah da kuma ladan rakata. To wannan za ka ga cewa anan bawan Allah musulmi ya fa'idantu da kyau, haka shi ma wannan wanda aka raka shi ma ya fa'idantu da kyau. Saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'alu. A lokacin da za mu raka ɗan uwanmu ya rasu, babban abin da yake bukata a wajenmu ba wai kuka ba, mu ta roƙa mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi, Allah ya gafarta mishi, Allah ya tabbatar da harshensa lokacin da mala'ikai waɗanda suke masu tambayar mutane cikin kabari ya amsa tambayar da za su mishi. Saboda Allah ta'ala ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wannan shine babban abin da bawan Allah musulmi yake bukata a wajen dan uwan shi musulmi idan ya rasu. Addu'a a tsantsanta yi mai addu'a, ai ta yi mai addu'a. To yace salatul janaza sallah ta gawa fardu kifayatin, farilla ce wanda take ta kifaya. Farilla ta kifaya shine idan waɗansu daga cikin ƴan uwa musulmi suka tsaya wajen wannan sallah din sun sauke wa saura. Idza qama bihi al-ba'du saqada 'anil ba'ina, idan shashe daga cikin ƴan unguwa ko shashe daga cikin ƴan gari suka tsaya tsayin daka akan yin wannan sallah din, to sa sauka ga saura. Mun gane da kyau a unguwa aka ce an yi rashi, to ba wajibi bane akan dukkan ƴan unguwar su zo su ayi sallah, ba wajibi bane. Wani ya tafi kasuwa, wani ya tafi gona, amma ga suwane a unguwa suna nan, shikenan sun sauke a ƴancan wanda yake shagon shi, wanda yake gonar shi. Sai dai in kowanne daga cikin su yana so ya samu lada, amma a ce idan bai zo ba yayi wa ɗan uwan shi sallah yayi laifi, wannan ta sauka da kai shi, saboda an samu wanda za su tsaya su. To amma in ya zama to ƴan unguwar gabaki ɗayan su kakaf, imma ma'aikata, imma ƴan kasuwa, imma manoma, aka ce wani ya rasu, amma wani ya ce to ni dai yanzu gashi ina ofis kina ba zan huta ba in tafi. Wancan shi ma na gona ya ce shi yanzu ai ana mai aiki ba zai dawo ba. Wancan shi ma yana kasuwanci shi ya ce kai yanzu lokacin ciniki ne ba zai dawo gida ba. To dukkaninsu ishtaraku shulisi, sun yi tarayya cikin laifi. Dole ne a samu waɗansu zarata su tsaya su yi wa wannan ɗan uwan nasu musulmi wanka, su sa mai likkafani, su yi mai sallah, sannan kuma su kai shi su binne shi a makwancinsa. Mun gane da kyau. Waƙila sunnatun, waɗansu daga cikin malamai suka ce sallar gawa ba furilla ba ce ta kifaya, sunna ce, wato rashin yinta ga bawan Allah musulmi baya kawo mai cikas, kuma Allah baya dora muku laifi. saboda ya tabbata ma yake alaihi salatu wassalamu bai yi wa sahabban shi waɗanda suka rasu ba suka yi shahada a filin Uhud bai musu sallah ba, bai musu sallah ba, ba musu wanka ba, saboda sallah da wanka waɗannan dukkaninsu ana yin su ne ga masu laifi. To amma ma yake alaihi salatu wassalamu amara bi dafnihim bi dima'ihim wa lam yusalli alaihim wa lam yughassilhum wa qala ana shahidun ala haula yawmul qiyamati. Ma yake yace duk wanda ya shahada a filin Uhud abin da ya shahada ba mai wanka ba, ba mai sallah ba, yace zan musu sheda ne akan cewa waɗannan bayin Allah sun mutu a filin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, yanda jinin nan nasu yake jikinsu haka za su tashi da shi ranar tashin alƙiyama, za a tashi su ranar tashin alƙiyama, launin jininsu launi ne na jini amma ƙanshin ƙanshi ne na almisir. To ita kuma sallah ana yin ta ne ga bawan Allah wanda yake musulmi, wanda khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. To su sun fi ƙarfin a ce sai a musu wata addu'a da sauransu, saboda dama sallah addu'a ce. To amma dai ala kulli halin yin sallah ga wanda yake ba mutumin da ya mutu a filin yaƙi ba, farilla ce wanda take ta kifaya. Farilla ce ta kifaya. Na'am. Wa arkanuha khamsatun. Ginshiƙai na wannan sallah ta gawa guda biyar ne. Al-awwal, ginshiki na farko, an-niyyatu, niyya. Idan mutum zai yi wa mamaci sallah ba niyyar sallah azhur zai yi ba, ba niyyar la'asar ko magriba ko isha ko asuba ko juma'a zai yi ba ko sallar idi, zai yi niyyar yin sallah ga wannan ɗan uwan nashi mamaci. Mun gane da kyau? Farko kenan, saboda innamal a'malu binniyyati. Al-thani, rukuni na biyu daga cikin rukunai na sallar gawa, al-qiyam, tsayuwa. Yin ta a tsaye ga wanda yake da iko akan ya tsaya din. Kada mutum ya yi sallar gawa a saman mashin, ko ya yi sallar gawa a saman mota, ko ya yi a saman jake shi, ko ya yi ta a zaune, matuƙar yana da iko akan ya tsaya din. Al-thalith, at-takbir, rukuni na uku daga cikin rukuni na sallar gawa, kabarbari. Yin kabarbari wanda za a yi a cikin wannan sallah ɗin su ma rukuni ne daga cikin rukuni na sallah. Wa huwa arba'u takbiratin, wato shi ne kabarbari guda huɗu ake yi. Allahu akbar ɗin nan da ake faɗa ko? To shi ma rukuni ne, ba wai sunna ba ne. Rukuni ne daga cikin rukuni na sallar gawa. Wa idza zada
al-imamu khamisatan lam tabqul salatuhu wa la yatba'uhu man khalfahu wa yusallimuna wa la yantazirunahu.
Wa idza zada al-imamu khamisatan, idan limami ya kara kabbara ta biyar bayan yayi kabbara hudu sai ya kara ta biyar, lam tabqul salatuhu, sallar shi limami ba ta bacewa, amma dai wa la yatba'uhu man khalfahu, wanda yake sallah a bayan shi ba zai bi shi ba, ba zai bi kabbara ta biyar. Ko yi sallimuna nan take ma mu da sallamin su ce kai ka sani kuma kana so yi raka in ka yi kabara dari ma kai ka sani. Wala yantazirunahu, ba za su jira shi ba. Mun gane nan wajen abin da ya shafi takbira, at-takbirat alal janais, akwai fuskoki da dama wanda sun tabbata. Kabarbari hudu, wannan shine abin da yake sananne, al-ma'hud, abin da yake sananne. To amma akwai waɗansu ɗaiɗaiku na sahabbai wanda ma'aiki ya musu sama da kabbara hudu. In gane da kyau, haka Ali ibn Abi Talib ya yi wa wani kabbara biyar bayan ya gama sallah, ya ce innahu shahida Badar, ya halarci yaƙin Badar. To idan ya zamanto shi wannan bawan Allah musulmi da ya faɗi ya rasu, za a kalla ne. Idan wani jigo ne cikin jigo na tafiyar musulunci, wani malami ne wanda yana karantar da al'umma, al'umma tana moruwa da shi dare da rana, safiya da maraice, babu laifi a mai kabbara biyar. Wani alhaji ne wanda yake tallabawa musulunci, ya tallabawa suwane 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 cikin matasa, wanda an san alhaji shi ya saka kuɗin shi suka je suka ci gaba da karatu, suka dawo kuma suke amfanar da al'umma, babu laifi shi ma a mai kabbara biyar ko sama da biyar. Mun gane da kyau. Haka waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi, wanda suka yi shahada wajen neman ilimi duka babu laifi sama da raka'a da kabbara biyar, amma kawai a musulmi shuhul abinda aka saba shi ne kabarbare hudu aka saba shi ba a yin ta biyar. To idan ya zamanto shi limami yana ganin cewa lalle wannan wanda yake yi wa sallah dinnan ya cancanci abai kabbara biyar, ba dan shi limami yana goruwa da kudin sa ba, a saboda ya san musulunci yana goruwa da shi, to wannan babu laifi. Amma dan limami yana goruwa da kudin sa wata kira wani katan farawo ne, amma yanzu shi yana wa liman goma ta arziki in ya kara ta biyar kuce assalamu alaikum rakace kuce kai ka sani kuma mun gane da kyau.
Na'am. Tela cikin tabbiyar ke tuko kan me ake karanta tun da mahiya a cikin mun ko Allah ya sa an san kusan ko wace da mun ake karanta a tabbiyar ke Allah ya sa an kara.
Yawwa idan aka kara tabbiyar za a tsantsanta addu'a ne a gare shi. Ya yawwa idan aka kara tun daga ta hudu tun daga ta uku idan mutum ne. Addu'a ce nan da ma ake gare shi ko? Ta hudu za a yi addu'a ga dukkan kowa da kowa, namiji da mace, dan gari da ba dan gari ba, rayayye da matacce, babba da yaro. To a tabbiyar idan aka kara kuma za a kara yi mai addu'a. Mun gane da kyau. Yawwa shine a dama in wanda ya rasu wani wanda ya cancanta a kara mai addu'a ne. Yawwa sai a kara mai addu'a tabbiyar da. Na'am. Wa yastahabbu
واستحب رفع اليدين في التكبيره الاولى فقط والابتداء بالحمد لله الرابع الدعاء للميت باثر كل تكبيره باي دعاء تيسر ولا يستحب دعاء مخصوص.
ويستحب رفع اليدين في التكبيره الاولى فقط انا san daga hannaye guda biyu a kabbara ta farko ita kadai. Wani amalikiya haka ne saboda hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Tirmidhi. Iya a kabbara ta farko ne in za a shiga yin sallar gawa ake daga hannaye guda biyu, amma a kabbara ta biyu da ta uku da ta hudu wannan duka ba mustahabbanta daga hannaye guda biyu ba. Mun gane da kyau. Wannan mustahabbi ne. Walibtida'u bilhamdulillahi, sannan kuma ana so mutumin da zai yi sallar gawa kada ya zamanto ya bude kai tsaye da fara yin addu'a ga shi wannan mamaci nashi, ya bude sallata shi da alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin ya tabbata ita ake karantawa a kabbara ta farko. Bayan an yi kabbara ta farko ana karanta Fatiha. Idan aka karanta Fatiha in mai sallar ya takaita akan Fatiha kadai fa hasan. In ya kara sura suratul ikhlasi, falaki, nasi, wata sura ya ba babu laifi. A kabbara ta biyu bayan an yi kabbara ta biyu abinda ya tabbata ana yin salati kama yake alayhi salatu wassalam, salatu ibrahimiyya ake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bayan an yi kabbara ta uku to anan kuma anan ne mahallu shahidi, sai ayi addu'a ga mamaci din kana so ka ce Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzula wasi mudkhala wa ghsilu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma abdilhu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji wa adkhilhu al-janna wa a'idhu min adhabil qabri wa adhabil nar. Haka iya mai wannan saboda ta tabbata a hadisi, kuma zaka iya mai wata wanda ta tabbata saboda ba guda ɗaya ta tabbata a sunna ba. Mun gane da kyau. Sai kuma bayan an yi kabbara ta hudu Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-islam, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dahu, kuna makamancin haka. Zaka yi ta bayan kabbara ta hudu. Mun gane da kyau. الرابع الدعاء للميت اتو ركني na hudu na karshe na kusa da na karshe kai yin addu'a ga shi mamaci din bi isri kulli takbiratin abayan kowata kabbara bi ayi du'ain tayassara ga kowata addu'a ta sauƙaƙa ga shi mai sallah din, saboda wani wannan addu'a din ba zai iya yin ta ba saboda bai haddace ta ba. To in ma ya dinga tsayawa akan Allahumma ghfir lahu warhamhu saboda dama haula halu dandin ya dai abin da yake bukata Allah ya gafarta wannan dan uwan naka ya ji kansa shikenan ka raka Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma bihi fitnatal qabri Allahumma bihi fitnatal qabri da sauran su ba lalle bane sai kai wannan addu'a din mai tsawo idan baka haddace ta ba iya babban maqsudin da ake so shine ka roka mai gafara Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu mun gane da kyau wala yustahabbu du'a'un makhsusun wato ba mustahabbanta ba addu'a wanda take a barke banta ga shi wannan mamaci amma dai anan mallan sharhi ya ce a ba haka bane al-imam malik ya fara cikin litafin muwatta ya ce ahsanu ma sami'tu min ad-du'a'i 'ala al-janazati du'a'u abi hurairata wato mafi kyawun abin da labarin ya iso zuwa gare ni nayin addu'a ga gawa ita ce addu'ar Abu Huraira addu'a da Abu Huraira yake Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kana yashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi Allahumma in kana muhsinan fazid fihi ihsani wa in kana musian fatajawal an sayyiati Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu an gane da kyau wannan yana ɗaya daga cikin addu'a da Abu Huraira yake yi ga mamaci a sallar gawa mun gane da kyau na'am
asalamu assalamu wa yusallimu al-imam wahidatan an yaminihi yusmi'u nafsahu wa man yadihi wa yusallimu al-ma'mum wahidatan yusmi'u nafsahu faqat wa la yaruddu 'ala al-imam
al-khamis rukuni na biyar na karshe assalamu sallamewa daga sallan nan ta gawa wa yusallimu al-imam wahidatan limami yana sallamewa sallama guda ɗaya tal an yaminihi ga damarsa yusmi'u nafsahu wa man yalihi yana jiyar da kanshi wannan sallama din da mamu din da suke sahu na farko na kusa da shi wanda suke dama shi da hagun din sa na kusa da shi wa yusallimu al-ma'mum wahidatan mamu shi ma yana yin sallama guda ɗaya tal yusmi'u nafsahu shi kuma zai jiyar da kanshi ne ba ce jiyar da na dama sa ko na hagun din sa ba wala yuruddu 'ala al-imam ba zai mayar da sallama ba ga wannan limamin nasa to wannan shi ma dai irin abin da ya shafi dai wajen fita daga sallah ne ta farilla mun ga malikiya limami zai sallama guda ɗaya ce mamu zai sallama guda biyu ko guda uku to anan ma misalan nan ci sallamar nan guda biyu idan mutum ya yi halitta assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah a sallar gawa وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك